أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا همة الشيخ زبري لنا بهذا المحبري، والتعطه بنظرة تأتي لنا بالزفري. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بايان هكا من ينشوى قبني من ينمى لمن مسمى ما لم مديق ما قباشر من المحاضرة ينزو أكم مؤجزو ذنما زن الله صلى الله عليه وسلم مولانا الشيخ أحمد سولاوى da jagororin wannan maulidi ɗan uwa na ɗaliban College of Health and Technology Kankiya da dukkan waɗanda suke biye da mu a ko ina suke ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon haduwa a wannan mazauni wanda makasudi wajen hada shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An shirya shi saboda ƙara tunatarwa juna annabi Muhammad, kuma tunatarwa ce ta ba dan an manta ba, a can duk lokacin da aka ƙara ambata za a ƙara jin dadi. Ukan riru taslimal habibi talazzuzan kamar yadda Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake fada mana. Kafin in fara magana zan yi tambaya guda biyu ga mai gabatarwa. Tambaya na farko, ka faɗa min maudu'in Sheikh Malam Muntaka, gudunmuwar mata a musulunci. Ka ce ka haɗa min da maudu'in shi, amma ni ban ma san nawa maudu'in ba. Wani maudu'i ake so in magana a kai? Akwai wani topic ne musamman? In akwai ku faɗa. In akwai abin da aka tsara da akan shi ake so a yi magana a faɗa ba matsala. A'a ka faɗa. To mashallah to yace wai darasin maudu'in topic din shine darasin da za a koya daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan kiwon lafiya. Wai wato maudu'i da ya dace da mahalli kenan, kasancewar makaranta ce ta kiwon lafiya. To babban lakcara na farko na kowane fannin rayuwa shine annabi Muhammad, jami'ar shi wani darasi ta koyar na kiwon lafiya. Wallahi wannan maudu'in ya burge ni, ina ma a ce zan iya tanawulin shi yadda ya kamata, amma dai za mu gwada. Tambaya ta bi minti nawa? Awa ɗaya. To alhamdulillahi, tunda ni nawa maudu'in darinsa da za a koya daga jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kiwon lafiya, sai kuma maudu'in Malam Muntaka wanda bai samu zuwa ba akan gudunmuwar mata a musulunci. To bari in fara da na maudu'in in ya so sai in je na wakilci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya faɗa mana wani abu cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhirah wa dhakara Allaha katira. Allah tabaraka wa ta'ala yace uswatun hasana, koyi kyakkyawa, kana ya kasance lakum a gare ku ya ku al'umma. Wannan koyin a ina ne zamu same shi? Fi rasulillahi, cikin manzon Allah. Ko da yake ba kowa ne zai yarda yi koyi da manzon Allah ba sai mutumin da yake sa abu guda biyu. In baka bukatar wannan abun guda biyu, ka je kai koyi da duk wanda ka ga dama.
amma in kana son abu guda biyu kai koyi da manzo Allah menene wannan abun guda biyu in kana so ka zauna da Allah lafiya in kana so in ka je lahira ka samu kyakkyawan masauki to kai koyi da manzo Allah ma'anan shi wanda ba ruwan shi da Allah kuma ya hakura da lahira to shi yaje ya koyi da duk wanda ya ga dama akwai tahziri a cikin wannan ayar ana nufin duk mutumin da bai yi koyi da Annabi Muhammadu ba kar ya taba zata in yaje lahira zai ga da kyau wallahi ba zai ga da kyau ba to idan ku koyi da manzo Allah a wannan ayar ba a yi mana iyaka ba cewa ku yi koyi da shi cikin addini ko cikin ibada a koyi duk gaba daya ashe cikin komai namu komai har koyon mu da koyarwar mu ya zama daga manzon Allah muka koya abinda zamu koya daga manzon Allah muka koya abinda zamu koyar ya zama wancan wanda muka koya wurin manzon Allah ne zamu koya shi kuwa ilimi duk inda ka ji an ce an samu ilimi to daga manzon Allah aka samu al-Imam al-Busiri yana faɗa cikin al-Burda ko فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم با maganar wani lecturer ko wani doctor ko wani professor ba lawhul mahfuz allahul mahfuz da kalamul qudrati duk abinda suka iya zanawa sun samu ne mustamiddain min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yi musu imdadin abin daga manzon Allah ashe abin da yasa din nake wannan shinfida kar wani dan adam yayi zato akwai wani ilimi wanda wannan ilimin an same shi ne daga wasu musulmi da yawa talibai na ilimi na boko musamman suna ganin akwai ilimin da yake da alaka da addini cewa daga magabatan addini aka samu akwai wani ilimi wanda daga turawan yamma aka samu shi ko ba gaskiya bane idan muka kalli kiwon lafiya kamar yadda aka ce mu kalli darasin makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kiwon lafiya kan mu fara bayani zan fara ambata mana da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ya bashi abu guda biyar a wani riwaya yace ya bani abu guda shida wanda bai ba kowanne annabi kafin ni ba daga ciki ya wadi wa utitu jawami al-kalim an bani jawami ul-kalim menene jawami ul-kalim zan tare ilimi mai yawa a cikin yan kalmomi yan kadan to mu dauki littafin manzon Allah wanda yazo mana sako daga Allah shine al-Qur'ani haka ne al-Qur'ani gaba dayan shi bai wuce takarda 700 ba in ka tara shi ko shafi 700 amma dan ka gane jawami ul-kalim ne a ciki tun daga zamanin manzon Allah har yau ana tafsirin Qur'ani ba kure ba kuma wallahi abinda ke cikin wancan tafsirin ba shi bane a cikin wancan ka san me ake nufi a kalmar annabi daya za a tare ilimi mai yawa kowa zai zo ya fahimci abinda zai fahimta kuma daidai ne amma gundarin abinda wannan kalmar ta kunsa na ilimi ba kure ba saboda mai jawamiul kalim dan haka a irin wannan babin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karade mana kiwon lafiya kaf a cikin wasu yan kalmomi yan kadan da cikin koyarwa yar kadan din lafiya yana daga abin da yake taimakonta shine tsabta da kulawa da kai tsabta da kulawa da kai suna da bambanci kulawa da kai ka kiyaye misali idan malami mai koyar da kai ilimin kiwon lafiya na ido zai rika baka shawarwari yadda zaka kiyaye idanka banda yawan kallon abu mai haske in zaka kalli talabijin ya zama mita kaza tsakaninka da talabijin din da screen din ko yanayi kaza ka sa glass karka kalli takarda da sauransu wannan kiyayewa ne ma'anan shi idan ka taimaka wa idanka da waɗannan dokokin ka kiyaye za ku rabu lafiya da ido in ka saba shikenan sai ka samu matsala da ido to kowace gaba ta dan adam akwai abinda za a baka shawara in kai kaza za ka kiyaye wannan gabar ka rabu lafiya da ita ba za ta cutu ba wannan shine kiyayewa da kulawa tsabta kuma abinda zai mafi yawa kazanta za ta iya tafiya idan misali bakai kula da tsabtan hannunka ba hannunka yana da alaka da abinda zaka sansana ko zaka ci dan kowanne zai bi ta hannu ne hannu zai riki idan ba kula da wannan ba kila zaka iya dauko cuta a jikin wani abu sai ka je ka taba abinda zaka ci da wannan hannun baka wanke ba baka kula ba sai cutar ta dan fare a jikin wannan abincin sai ka ci sai wannan cutar ta bi jikinka sai ai ta jiya to duka waɗannan idan muka kalla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya diba sai ya tsara mana rayuwa na farko a dunkule sai yace mana ita tsabta karka dauka tsabta kawai gayu ne ko ado ne ko girman ka ne a'a yana da alaka ma da imani sai yace mana at-tahuru shatrul iman domin menene alakan wannan da imani wannan tsabtar za ta taimaki lafiyarka ita kwa lafiyar in baka da ita za ma ka iya addinin ba za ka iya addini tsabta kawai ake bukata القرآن يقول من يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا دم متمن دي تاشي زي صلى تو يتبت يا وانكي فسكا يا وانكي هنو يا شافكي يا وانكي كفافو واتو الولا تاسم إن كالورا wato umarni na farko da addininmu ya bamu bayan mun farka daga barcin dare ai za mu yi sallah ko to kar mu yi sallah sai mun yi tsafta sannan tunda za mu dauki ruwa kula da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuntuni ya nuna mana cewa cuta tana iya ciratuwa daga wani wuri ta shiga wani wuri sai ya bamu wani rigakafi yace duk mutumin da yayi bacci ya falka idan yazo kan ya saka hannun shi a cikin ruwan da zai ibada da shi ya tabbata ya wanke shi ya wanku sai annabi ya allala wannan hukuncin da wani abu yace domin baka san ba ina hannunka ya kwana kaga anan idan wani yazo ya ce maka misali saboda tsoron corona kullun kai ta amfani da sanitizer kana wanke hannunka kana kashe bacterias dake cikin hannunka ya koyo daga manzon Allah ne shi manzo Allah ba wai sai zamanin corona ba duk lokacin da zaka yi amfani da wani ruwan da zai bi jikinka to ka tabbata ka tsabtace hannunka kai sanitizer hannunka tukuna koyarwar da ya mana anan daga nan sai aka zo alwala in muka lura an sanya mana tsabtace gaban mu kullun sau biyar dole a lokutan zamu ibada wannan daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiwon lafiyar da ya bamu a tsaftace sannan bayan nan kullun mu yi ta wanke jiki alwala kenan amma ina magana wanka sai aka zo sai aka ce dan tsaftar mu ta ƙara yawaita wanda wannan tsaftar za ta taimaka wa ingantuwar lafiyar mu to sai aka raba wanka kashi guda uku akalla akwai wanka na dole sai aka sa wasu bodoji da ka ketare iyaka kaza dole kai wanka da ka ketare iyaka kaza dole kai wanka ma'ana tarko aka sa ma ko kai kazami ne to akwai lokacin da aka ce dole dai baka kai wani mudda ba sai kai wanka shine lokacin da janaba ta samu mutum ko ta hanyar saduwa ko ta hanyar mafarki ko lokacin da jini ya yanke wa mace wato tayi jinin al'ada haiza ko nifasi ta kammala dole a zo a yi wanka bayan wannan na dole sai aka zo sai aka sanya mana wasu wanka na sunna ne su kuma ana son su an karfafa daga ciki na juma'a in ka lura da aka kama maka tarkon wankan dole duk kazamtarka sai aka yi kai dai in ba dole ta kama ba kai kazami ne ba za ka yi wanka ba to sai aka yi arashi wannan tarkon da aka kafa ba a samu janabar ba ba a samu yankewar jinin al'ada ba to sai aka ce to ai sati ya shiga ko to akwai na juma'a zo kai alal aqalla addini ba zai barka kai sati kana kazami ba baka wanke duk jiki ba amma daman alwala wannan kan kullun sai kai kullun sai kai mu kula idan aka nemi ruwa aka rasa fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min ghaidi aw lamasum an-nisaa fa lam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiban idan kajne murwa karasa saboda rishin lafiya ko kuma saboda rashin ruwan dalilin da ya hana shafa ruwa yazo zaka yi ibada sai aka ce kazo ka dangwali kasa mu tambaye ka mu menene dalilin dangwalan kasa akwai hikimomi da yawa din yadda mutun yake idan ya turbuda jikin shi da kura hai hai yake Allah ya hada shi da inda zai ga ruwa ya wanke haka ne ko ba haka ba to tunda addini ya wajabta maka tsafta duk lokacin sallah sai kai tsafta yanzu sai aka zo da wata gaba sallah ce dai alaka ka da ruwa ko eh to yanzu ba ruwa ko kai kana ganin ka ketare eh to in burgima da kasa turbuda kasa a hannunka turbuda kasa a fuskarka misali idan aka wuce da ka ga ruwa ko ba dan sallah ba ko dan ka wanke wannan kura ka taba ruwa ta ka kara rabbada ta ka kara daure ka da alaka da ruwan a lokacin da ka neme shi karasa an ja maka dalilin da sai kai qara'i in kun hadu dole sai ka taba sannan sai aka zo aka sanya wasu nau'ukan wanka su a matsayin mustahabbi an so ga mutun yayi haka dai idan muka lura wannan kulawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar akan tsabtar jikinmu tsabtar shifafi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya ka'idoji na kowanne mutumin da zai yi ibada sai ya tabbata ya tsabtace tufar shi da tufar da ta zo mai najasa ba za a ibada da ita ba kaga wannan dalilai da yawa da suka zo a cikin addini waɗanda suke nuna tsabtace tufa alaƙanta ibadar karɓuwar ibada da tsarkin tufafi nuni ne zuwa ga alaƙar shi kanshi addinin da tsabta bayan nan sai abin da ya shafi bugire mahallin da za mu zauna mu yi mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu a wurare da yawa wajen tsabtace mahalli wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga an yi kaki an tofa a cikin masallaci ya zo yana fada yana kankarewa yana fada me yake nuna mana kar mu kazantar da wurin zamanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa jibril ya fada masa mafi tsarkin wuri a wurin Allah shine inda ka ware don ibada mafi tsarkin bigire mafi tsari mafi kazanta na wuri a wurin Allah shine wurin da aka yi kaki aka tofa ba abin ne ba mu kalli kaki common kaki amma annabi sai inda za a yi kaki a wuri a tofa ba abin ne ba wannan wurin shine mafi kazantar wuri a wurin Allah Allah baya son wannan wurin me za a nuna mana an koya mana tsafta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta duk mutumin da zai yi tsugunni ya guji wuraren tsinuwa guda hudu itaqu al mala'ina salat ko wuraren in ka kalla inda suke da alaka da dan adam ne kar ka zo kai tsugunni a tsakiyar hanya ko a gefen hanya kar ka yi tsugunni a karkashin itaciya kar ka yi tsugunni a wurin da mutane suke zuwa suna daukar ruwa matafiyi da mazauni da mabukacin ruwa matafiyi bukatar shi hanya to annabi sai ya ce a kula da tsabtar ka lokacin da kake tafiya kar a kawo kazamta a aje maka lokacin da kana matafiyi duk mutumin da zai zauna ba yadda za a yi ga rana ga inuwa ya zai zauna a rana in dai kwakwalwar tana da kyau in ka ga mutum zauna a rana ba dalili to tuhumi kwakwalwar shi taimaka masa to sai annabi ya ga wurin zaman mutum lokacin tafiya ya ce a kiyaye maka tsabtar ka kar a kawo maka kazanta a aje lokacin zamanka duk inda mutane za su zauna shine inuwa kaga jawamiul kalim din annabi kenan duk inda kaga mutane su hadu su zauna wallahi inuwa ne in ma baka taba tunawa baka tuna yanzu ko a tsakiyar rana wani uzuri ya kama sai an fara neman inuwa shine hanyar a zo a yi rumfa ko wani abu dan haka duk wurin zaman mutum kawai zaka iske inuwa ne jawamiul kalim na manzo Allah me yakon ya ce kar a zo a karkashin bishiya ko a karkashin rumfa ko a cikin daki a sai ce wurin inuwa ma'anan shi duk wurin zaman dan adam lokacin da kana tafiya an kiyaye tsaftarka to in zaka zauna sai ce kar a je a kawo najasa a wuraren da ke da inuwa inoyi sai wurin daukar ruwa inda mutane za su je su dauki ruwa wato nan ma wurin bukatar al'umma ne idan baka samu mutun yana tafiya kan wani uzuri ba baka same shi yana hutawa ba ya nufi wajen neman abinci shi ko abin sha to anan ma a kiyaye masa tsafta shi dan haka idan aka dawo kuma bangaren wannan bangaren tsafta kenan a bangaren kuma ya zaka zauna da gabbanka lafiya karka cutar da hannunka karka cutar da idanka karka cutar da kowace gaba ta jikinka ka kiyaye lafiyar kowace gaba sai addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya kisasi walakum fil kisasi hayatun kayaya menene ma'anar walakum fil kisasi hayat rayuwar ku gaba daya tana cikin wannan kisasin ya kisasi yake wa katabna fiha annan nafsa bin nafsi والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص النبي سي سنيا منا زونا ورغبن مو لافيا شيني اي قصاصي abinda aka lura dan adam da hankalin kanshi ba zai zo ya kwankwale wa kanshi ido yadda ba ba zai yi ba dan adam ba zai zo sare wa kanshi hannu ba da gangan amma zai kage zai iya taimaka wa kanshi zauna lafiya ko amma zai iya yin sakaci da na wani shi ko addinin manzo Allah ya zo ya kiyaye lafiyar kowa kowa idan haka ne sai Allah ya ce to a kula da hanyar kiyaye lafiya daga bai duk mutumin da ya taba gabar wani adiba irin wannan gabar da ya taba a jikin wani a cire tashi in ya san in ya taba ta wani kamar tashi ya taba dan Allah zai taba ba zai taba ba wallahi likitocin jinya na rauni da an kiyaye kisasi da an rage kawo musu marasa lafiya irin wannan an sare wani kafa an cire mu wani ido an yanke mu wani kunne an yi kaza wallahi da an daina da an kula da kisasi abun da yayi sauki kwarai in kaga wannan sai dai ababin tsautsayi shi ko koda ta hanyar tsautsayi ne idan wasu abubuwa suka faru shari'a tana tsayawa ta duba ya za a yi da irin wannan wannan kenan idan muka dawo fuskar hada magunguna jami'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ba da gudunmuwa wajen cuta da waraka da yawa akwai cututtuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi abu kaza in aka yi yawaita yin shi yana haifar da cuta iri kaza abu kaza yana ba da lafiya iri kaza dan haka idan aka bi daga cikin jami'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a samu gudunmuwar da wannan jami'ar ta bayar ko kuma in ce gaba ɗayan abin da ya shafi kiwon lafiya daga kowane bangare likitan hakuri in yaje jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai samu shi ma guzuri daga ciki mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kula da aswaki ya kula da aswaki mafi yawan larurorin da suke samun hakora da cine barin datti yana ɗaya daga cikin manyan dalilan ciwon hakori dan haka likitan hakori ka je jami'ar manzon Allah daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutun ya tauna abu mai ƙarfi da hakoran shi ya tauna abu mai ƙarfi da hakoran shi mai tauri da yawa annabi ya hana dan me dan ya koya wa likitan hakora babban manya abubuwan da zaka kiyaye daga nan na dora ka ga mun tsalak ka ci gaba da bahasi zaka gane abin a kula da tsafta a kula da sawa hakori ya tamna abin da yafi ƙarfin shi in ka kiyaye wannan kaidojin guda biyu ilimin ka duk yana cikin nan duk sai dai ka fadada dan haka idan an zo za a yi manzo Allah ya koya mana ya za a yi tsarki idan mutum ya tsuguna daga ciki aka ce kar ka yarda ka yi tsarki da dukkan wani abu mai kaifi ko mai tsini dan Allah me wannan yake nufi kula da lafiyarka ne kar ka cutar da lafiyarka dan haka idan ka kalla ta kowane bangare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya koyar da mu ya za mu kula da lafiyarmu hatta wajen yadda na faɗa wajen sanin ita kanta ɗabi'ar cuta da magani malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce da yawa nau'o'in cututtuka da magunguna wanda akwai wani littafi wanda ana danganta shi zuwa ga al'imamu Jalaluddin Suyuti ko da yake wasu malamai suna maganganu akan ingancin dangantuwar shi zuwa ga Imam Jalaluddin Sudi wasu na kare ta cewa ba shi ya rubuta ba amma dai a cikin littafin zaka gani an ce shine muallifin littafin shine ar-rahmatu fi tibbi wal hikma idan mu ce samu wannan littafin zai yi mamaki in ya ga yadda ake yadda asalin cututtuka suke da magungunan su haka idan ka samu at-tibbun nabawi na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da sauran malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce akan magunguna cuta da magani daga fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dan haka a ƙarshen sakon da zan faɗa da Allah masu firan nan su dan takaita mana kadan da Allah ƙarshen sakon da zan faɗa a gurguje lokaci yana tafiya shine dalibai na kiwon lafiya kawai in an rike wannan sakon ni muhadara ta gamsar kar daya daga wani dalibi ko kwararre a ilimin kiwon lafiya ya ji a ran shi cewa wannan ilimin ci gaba ne na turawan yamma wallahi asasin shi yana cikin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine malamin kiwon lafiya na farko wanda ya bai wa lafiya kariya da ingancin da ya kai yanzu assalamu alaikum ya gajiya marhaba mana sa'id wannan kenan dangane da mawdu'in sayyidi malam muntaka a gurguje gudunmuwar mata cikin yada addinin musulunci na farko ya kamata mu san cewa an-nisa'u ko ar-rijalu shaqa'i ko an-nisa'u ar-rijalu shaqa'iqun nisa maza ƴan uwan mata ne uwa daya uba daya me ake nufi duk lokacin da Allah ya kira namiji yace kai kaza to zai kawo mace a kusa da shi ya fada innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati haka Allah ya jera su mataki guda goma har matakin karshe wa zakirin Allah kaseeran wa zakirati me ake nufi sako na farko shine duk abinda aka dora wa namiji an dora wa mace an fahimci wannan abu na gaba sho ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa cikin rihilar shi shahararriya ta kwarakiriya yana cewa ayyatu hal banatu zahimna ila nailil ula amma bi abdanin fala yace ina kira ga ƴan uwa mata ƴan mata duk wani hanya da ake bi maza suke bin wata hanya su kai kowace irin daraja wannan darajar a ilimi ne daraja a ibada ne daraja a kasuwanci ne daraja a mu'amala ne daraja a komai yace kuma mata ku zo ku yi gogayya da su zahimna ila nailil ula shi shubra yace amma karka dauka da nace mata ku yi gogayya da maza ina nufin ku yi kafada da kafada ga ta namiji ga ta mace a banci wurin karatu a makaranta ga kafada da namiji ga ta mace a kasuwa ga kafada da namiji ga ta mace a masallaci jiki da jiki shubra yace ba haka nake nufi ba amma bi abdanin fala ba ina nufi da jiki ba ina nufin lokacin da aka zo makaranta kar ya zamana kowane semester wanda yayi na daya yayi na biyu yayi na uku ya zama maza ne mata kar ku yarda duk lokacin da aka ce semester wannan an fitar da result wanda yafi kowa samun point namiji ne dan Allah a next semester a samu wata mace ta buge shi ita ma ta dauki wannan point din mafi yawa haka ake so kar mata su rika ji su daga wajen na goma za a fara kiran sunan su yadda aka kira namiji a na daya a kira mace a ta daya ba karatu bane yayi ba lokaci ne ya bayar ba ke ma ki ba da lokacin ki yi karatu dan ki isko shi har ki wuce shi ba wanda yace ki zauna kullun yana wuce ki dan haka wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin shi yana da halaqat na ilimi wanda yake tsayawa ya zauna ya karantar da maza ya kuma ware lokaci ya karantar da mata a cikin masallacin sallallahu alaihi wasallam a irin wannan ne zaka rika ji da yawa a hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin wani ilimi sai a ce wata mace ta zo ta tambayi annabi Muhammad in ka fahimta zaka iske jami'ar manzon Allah ba jami'a bace da ya ware yana koyawa maza kadai a har mata ma yana koyar da su dan haka wannan ta sanya lokacin da ya gina mazaje ya maida su manyan manyan malamai din lamarin addini ana samu a wurin maza bai bar mata ba sai yake cewa khuzu nisfa dinikum an hadhihi al-humaira ya nuna sayyida aisha yadda Allah tabbata gare ta yace kun ga wannan matar yace ce sayyida aisha yace ku anshi rabin addinin ku a wurin ta me za mu fahimta da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jami'ar shi yadda ya samar da doktoci masu ilimi na addini da professorshi masu ilimi na addini maza haka ya samar da mata ya kuma nuna mata sai da Aisha yace aje rabin addinin ma yana hannunta ashe tun zamanin manzon Allah mata suna da dauri fa'al jiddan a cikin yada addini da yada ilimi
dan malama yana da daurin aure
okay Allah sarki masha Allah za a wuce daurin aure to sha masha Allah mulana fi amalla Allah ya sa su kalaji Allah ya tsara hanya Allah ya tsara hanya alhamdulillah masha Allah alhamdulillah masha Allah akramukullah shukran na'am na'am to masha Allah to alhamdulillah to masha Allah shukran alhamdulillah shukran Allah ya tsare dan haka tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka biyo makarantar sayyida Aisha kamar yadda ta koya daga babban malaminta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka iske ita kuma daga cikin almajiranta sayyida Aisha ba mata kadai bane har da maza babban abinda zan fada daga cikin almajiranta shine al-imam masruq masruq din wannan abinda yasa zan fadi sunan shi almajirin sayyida Aisha yana cikin tabi'ai amma sai da ta kai a duniyar ilimi sayyidina abdullahi ibn abbas sahabun manzon Allah wanda ya anshi shahadar ilimi daga annabi Muhammad ya taba yin fatwa almajirin malama mace shine sayyida Aisha yazo ya canza fatawar Abdullahi ibn Abbas kuma Abdullahi ibn Abbas da yaji wannan fatawar ta Masruq ya sauka daga tashi ya dauta almajirin sayyida Aisha ba wata sayyida Aisha ba almajirinta idan har cin wancan zamanin na sahabbai za a iya samun mata su rika fitar da manyan almajirai irin waɗannan da za su rika gogayya a duniyar ilimi da sahabbai sa'annin malaman su yanzu zai yi daidai a ce mata yanzu sun zo sun zauna ba su nemi ilimi ba ba su ba da gudunmawa wajen da'awa ba a addinin musulunci dukkanmu muna da labarin Rabi'atul Adwiya a duniyar waliyai ba za a faɗi waliyai magabata ba na al-qurunus salasa al-mufaddala ba a faɗin Rabi'atul Adwiya ba ta mace ce da ta yi tafiya sai da ta kai matsayin da duk ake kaiwa na wilaya kasancewar ta mace bai hana ta zama babbar waliyar Allah ba al-imam al-allama al-muhaddis al-hafiz ibn hajar al-asqalani babban malamin hadisin da duk duniya in aka ce maka ibn hajar al-asqalani zan iya cewa an je haya table a ilimin hadisi na duniya duka kafin shi da bayan shi babban littafin hadisi na sahihul bukhari malamai sun yi mai sharhi amma har yau ba a samu sharhin da ya samu kabuli wa sahihul bukhari ba kamar sharhin da yayi na fathul bari to al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama daga cikin malaman da ya anshi ilimin hadisi aƙalla akwai sama da mace biyar ya je ya yi karatun ilimin hadisi a wurinsu sama da mace biyar in dai har za a nuna irin Ibn Hajar da ilimin nan nashi ce ya je almajirci hannun wasu manyan malamai mata shin zai yi daidai matan zamaninmu su zauna yanzu ba su zama manya-manyan malamai ba ba su zama manya-manyan masu da'awa zuwa ga addini ba akwai wata babbar jami'a a duniya wadda wannan jami'ar idan ana kidaya jami'o'i na duniya waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen ilimin addini da kyankyashe manya-manyan malamai da waliyai na duniya dole a faɗi wannan jami'ar ita ce jami'atul qarawiyyin da ke ƙasar Maghrib ƙasar Morocco jami'atul qarawiyyin wadda ta kafa wannan jami'ar ta farko ita mace ce jami'atul zaituna da ke ƙasar Tunisia wadda ta kafa wannan jami'ar ta farko mace ce dan haka za a zauna matan zamanin mu su dauka cewa aikin ilimi na addini da aikin da'awa kira zuwa ga Allah kawai wannan aikin ya shafi maza ne kadai banda mata ba zai yi ba a wannan zamanin namu akwai diyar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu sayyida Ummu Kulthum da sayyida Ruqayya tana sayyida Ruqayya tana ɗaya daga cikin waɗanda har litattafai sun wallafa manyan litattafai na addini a bangarorin ilimi daban-daban mace ce diyar Shehu Ibrahim ce a Najeriya a gidan Fodiyawa dukkan mu muna tarihin Nana Asma'u diyar Shehu Usman dan Fodiya Allah ya jaddada musu rahama gaba daya babbar malama ce har rubuce-rubuce ta yi ta karantar da manya-manyan malamai a nan Najeriya a Sokoto diyar Shehu Usman dan Fodiyo mace ce dan haka mata kar ku dauka cewa lamarin addini lamarin da'awa lamarin kwarewa a ilimoma na addini abinda ya shafi maza ne kawai a'a ba haka bane kuma kuna da wajibci akan ku ku je ku yi karatun alkur'ani ku yi karatun bangarorin ilimi ku fito ku yi da'awa ku yi kira zuwa ga Allah yadda maza suke yi illa iyaka kawai ku kiyaye ka'idojin da addini ya dora akan mace karta ta kuda da maza karta yi shiga wanda addini bai yadda da ita ba duk wani abu da ya addini ya gindaya na sharɗi ta kiyaye amma in aka kiyaye wannan to duk abinda namiji ya zama a duniyar ilimi ana bukatar mace ma ta zama wannan duk abinda namiji ya zama a duniyar wilaya ana bukatar mace ma ta zama wannan dai karshe lokaci ya riga yayi zan rife da wasu shawarwari musamman kasancewar nan makaranta ce ta boko dalibai ne namu waɗanda Allah in nace namu yana nufin ƴan uwan mu ƴan dariƙa ko in ce ma musulmi in general dan ya kamata wayewar mu da sakafar mu ta ƙara daguwa gaba kawai yanzu damuwar mu ta zama duk al'ummar musulmi rarrabuwar wannan ya kamata mu rika rage ta tunda wannan zaman da aka zo an ce zama ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ya yarda annabi Muhammadu annabin shi ne in dai ba ya hakura ya bar mana mu kadai ba to shi ma muna ga yace shi a irin wannan taron in kuma ka hakura ka bar mana mu kadai to shikenan adalla in mun yi sabani a wasu wurare ya kamata mu yi sabani a manzon Allah da misali ake wannan taro an shirya shi ne dan tunawa da rayuwar Shehu Ahmadu Tijani radiyallahu anhu sai ka ce to ni Shehu Tijani ba malami na bane dan haka ku almajirin Shehu Tijani ku je ku yi ina muku fatan alheri ku dawo lafiya wannan taro mun shirya shi ne saboda tunawa da babban malami Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi sai mu ce to mun ba almajiran shi bane dan haka ku je ku dawo lafiya muna muku fata alkhairi to dan Allah da aka ce an shirya dan manzo Allah shi din ba wannan ba annabin ka bane a in ka hakura ka bar mana kamar yadda ka bar mana Shehu Tijani ka bar mana Shehu Ibrahim in annabin ma ka hakura ka bar mana shikenan ba mu gayyace ka ba amma in ka yarda manzo Allah ma naka dai dan Allah muna gayyatan ka a irin taro in ya shafi manzo Allah dan Allah ina roƙuwa irin wannan wuraren a daina wasu su daina ji abin da ya shafe su ba in dai ka yarda annabin naka ne kamar yadda na faɗa in an zo na malaman mu kana iya cewa kai malam wani ba malamin ka bane ba komai kuma dan ka ce kai ba almajirin Shehu Tijani bane kana nan a musulmi sai me kamar da ni in nace ba almajirin Ibn Taymiyyah bane ina nan a musulmi sai me amma dan Allah in nace ni ba al'ummar annabi Muhammadu bane ina na musulmi har yanzu Allah mu hada kanmu in dai an ce wannan abin ya shafi annabi Muhammadu to ba mahallin sabani bane manzo Allah na kowa ne namu ne gaba ki daya abu na gaba daliban mu dan dariku da shi jami'o'i da irin waɗannan makarantun akwai wani abu da nake yawan kira zuwa gare ku idan aka zo makarantu irin wannan na sani duka abin kowace makaranta zan faɗi wata matsala kowace makarantar boko a Najeriya tana fuskantar wannan matsalar harkar jagorancin masallacin makaranta wanda aka gina dan musulmin makaranta da jagorancin kungiya ta dalibai musulmi na makaranta ana samun matsaloli da mu zaka isa ga masallacin makaranta wai a hana mu yi wazifa a hana wani dan dariƙa yin limanci kun san me ya ja laifin ku ne wannan kungiyar da ake cewa MSS Muslim Students Society ko to ta mu ce gaba ɗaya da mu da duk wani musulmi duk rejin da za su mana duk musibar da wani zai mana kar ya fudda mu daga wannan kungiyar kar kureja ta ishe mu mu ce to shikenan zamu je mu yi timsan kai ka je da MSS mu muna da timsan bai isa ba shi waye idan yana so mu bar masa MSS ya fudda sunan muslim a ciki dan muslim identity din mu ne mu ma ko na shi ne shi kadai idan har zai amfani da identity na islam to dole muna ciki bai isa fitar da mu ba ranan da ya cire yace izala student society ko salafiya student society mu ma sai mu ce to tijaniya sufi movement amma muslim student society wallahi muna ciki dole muna da dama mu rike amir muna da dama mu rike secretary general muna da dama mu rike charajara muna da dama duk wani mukami da ake rikewa mu rike kuma muna da dama a ba mu limanci muna da dama a ba mu ta'lim muna da dama a ba mu ladanci komai dole ne in ba haka ba to a cire sunan muslim daga cikinta amma daliban mu a makarantu da an zo an fara hayaniya wai shikenan sai mu koma sai mu ce makaranta ta ba mu wani fili daban zamu je mu roƙi wasu su zo su gina mana wai za mu yi zawiya dan me masallacin makaranta ne mu daliban makaranta ne nawa ya biya registration wanda ya funa mu kuma da yazo ya ce shi musulmi ne mu ba mu zo muka ce kristoci bane balle mu ce a ba mu fili mu coci masallaci ne na makaranta ba masallacin izala ko salafiya ba dan me muke bar musu ne kuma ana amfani da sunan islam dan haka daliban mu dole mu canza wannan mentality da ke kwakwalwar mu in dai zai amfani da identity na muslim to MSS ta mu ce dole alabashi in ma za mu kara da timsan mu aje ta wannan wani abu ne da ya shafe mu daban bayan mun je mun yi participating din da ake bukata MSS kuma muna da kuma wata tamu daban har wa yau doka bata hana mu ba amma dai lallai muna yin babban kuskure cikin barin MSS wai saboda tsoron pressure da rigingimu kawai shikenan sai mu ce mun yi giving up mun bar muku wallahi kar mu bari kar mu bari duk abin da za a yi MSS ya zama da mu a ciki wannan shine shawara ta karshe da nake badawa shawarwarin suna da yawa kwarai da a ce zama ne muka yi dan ba lokaci da so a ce mun samu zama da jagororin a zawiya din da kenan mukaddam din da mukarraban shi akwai abubuwa da yawa da muke so mu tattauna tare da yan uwan mu da ke jami'o'i saboda daidai ta tafiyar mu ta yi daidai da zamani Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine jagoran mu ya nuna mana yadda ake tafiya ta yi daidai da zamani dole sai mun koyi salon tafiya Shehu Ibrahim in muna so mu ci nasara to amma ba lokacin da zamu yi wannan bayanan idan Allah ya sake hada mu a wasu tarurruka irin wannan zamu tattauna amma dai wannan sakon bana rufe shi ina daga shi a ko ina MSS saboda babbar failure ce barin MSS a hannun mutanen nan bari in faɗi ɗaya daga cikin sayin bari haka nan idan aka zo nan makarantar aka ce ga wani abu ya zo sunan shi wannan abin na al'ummar musulmin makaranta dan Allah shin san za a nima ko MSS akwai bambancin da ake nuna mana a cikin makarantu ko a wurare mu muka ja tunda an zo an ce wannan abin na al'ummar musulmi ne a daidai lokacin mu kuma kungiyar da take rike da wannan identity mun bar mu wasu dan me ba za a neme su ba dole su za a nema yanzu fa ta kai idan aka zo za mu kafa kungiya idan baka ji sunan dariƙa ko faira ba sai ka dauka ba kungiyar ka bace yau in za a zo a sa wata kungiya sunanta muslim kaza sai mu dauka wannan ba kayan mu bane sai mun ji an sa tijaniya kaza ko faira kaza sannan sai mu ce kayan mu ne har yau za mu yi ta zammanawa a rufaffen daki ba za mu fito mu ga hasken duniya ba akwai lokacin da akwai ta mu'assasar mu wanda Maulana Professor Sheikh Ibrahim Makari ya sanya in jagorance ta muka yi rijista da ita da suna As-Sunnatul Nabawiyya As-Sunnatul Nabawiyya Foundation muna magana da Saidi Bashir dan Shaudar Bashir radiyallahu anhu yace amma ka burge ni da kai wannan zabin yace dan yanzu ta kai saboda yadda waɗancan mutanen daga gefe suka yi hijacking sunan sunna da an zo an ce wa mutum wannan ai ahlus sunna ne sai ka rika jin kyama wai kai dan tijaniya an hada ka da ahlus sunna shi ko ita ce gidan mu wannan sunnar hijacking din ta kawai kai a hannun mu amma kayan gidan mu ne dan haka dole ne mu san yadda zamu yi duk abin da aka ce wannan abun na al'ummar musulmi ne to da mu a cikin kar mu kara fita kuma kar wani ya zo ya mana barazana ya ce a wai nashi ne shi kadai in nashi ne shi kadai ya fudda sunan islam din daga ciki ya sa sunan kungiye shi amma in dai ka sa sunan muslim to kayan mu ne gabaki daya dole ku ƙara bitar wannan naji dadi a mallan ya faɗa mun yanzu a MSS anan makarantar ta kankiya akwai mutanen mu dewa ciki to ina fata sauran jami'o'i da basu sa membobin mu ba a cikin membobin MSS su tabbata suna da shi akwai wuraren da wayewar mu da ci gaban mu da tsarin mu ta kai amir din MSS ma na wasu wuraren dan dariƙa ne batun jari har yanzu zamu ta tsaya muna ganin cewa wai kawai MSS kungiyar wasu ne kungiyar dukkan mu ce Allah ya taimake mu wannan dalibai da suka shirye wannan muhadara suka kyautata mana zaton